Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kungiyar farar hula da ke sa ido kan ci gaba da kuma kare haƙƙoƙin al'umma mai suna Center for Advancement of Civil Liberties and Development ta gudanar da zanga-zangar gama gari inda ta yi amfani da hotunan balan-balan ta yanar gizo domin jan hankulan hukumomin ƙasar kan abubuwan da suka shafi batutuwan ci gaban ƙasar yayin da Najeriya ta cika shekaru 60 da samun 'yancin kai. Sannan kuma Majalisar Limaman Abuja ta yi wani taro don ƙarfafawa limaman gwiwa su ci gaba da tsayawa kan gaskiya da gujewa marawa wani bangaren siyasa baya. Bayan nan kuma Ibrahim Almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma dauke da labaran wasanni. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da zama a wani asibiti da ke wajen birnin Washington tun bayan fitar labaran da ke nuna cewa ya kamu da cutar coronavirus. Shugaban ya aika sakon Twitter a daren jiya Juma'a yana mai nuna godiyarsa da kauna ga jama'a. Trump ya wallafa cewa ina ga komai na tafiya daidai, ina mai godiya ga kowa da kowa, inda ya kuma rubuta kalmar kauna da manyan haruffa a sakon nasa. Wata takarda da likitan shugaban na Amurka Dr. Sean Conley ya aika wa sakataren yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany ta ce a wannan yammaci ina mai farin cikin sanar da ku cewa shugaban na nan kalau. Ya ƙara da cewa shugaba Trump baya buƙatar wata na'urar taimakawa numfashi, amma kuma bayan da muka tuntuɓi ƙwararru mun zaɓi mu riƙa bashi maganin Remdesivir. Ya kuma kammala zangon shan maganinsa na farko yana kuma samun kyakkyawan hutu. Da dai tsakar ranar Juma'a aka kai Trump wani asibitin soji da bashi da nisa da fadar White House, inda ke sa ran zai kwashe wasu kwanaki a wurin. To shugabanni da fitattun mutane a duk faɗin duniya na ci gaba da aikewa da sakonnin fatan alheri da samun lafiya ga shugaban na Amurka tare da iyalinsa, bayan da ya sanar da cewa shi da mai ɗakinsa Melania Trump sun kamu da cutar ta COVID-19. A dai ranar Juma'a shugaban na Amurka ya sanar da hakan a shafinsa na Twitter. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya aika da sakonsa ga shugaba Trump da uwar gidansa Melania Trump, inda ya musu fatan samun sauƙi cikin gaggawa. Haka zalika shi ma shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya mika sakon fatan alheri da samun sauƙi ga Trump da iyalinsa. Shi ba shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ta al'ummar Amurka yin addu'o'in neman wa shugaban da uwar gidansa Melania lafiya, bayan da aka sanar da cewa sun kamu da cutar. Yayin da ke fatan samun lafiya ga iyalan shugaban ƙasar dangane da wannan rashin lafiya, shugaban na Najeriya ya yi kira ga 'yan Najeriya da su riƙa kiyaye ƙa'idojin da ke hana yaɗuwar cutar. A dai watan Maris, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana cutar ta coronavirus a matsayin annobar da ta addabi duniya. Tun kuma daga wannan lokaci sama da mutum miliyan 34 suka kamu da ita a duk faɗin duniya, kamar yadda alƙalaman hukumar suka nuna. Masu fashin baki sun ce mai yiwuwa a wurin wasu tarurruka da shugaban na Amurka ya halatta a makon da ya gabata ne ya kamu da cutar ta coronavirus. A ranar Juma'ar makon da ya gabata, shugaba Trump ya halarci wani taron samar da kudade a otel ɗinsa da ke Washington. Shugabar mata a kwamitin ƙasa na jam'iyyar Republican Rona McDaniel, wacce ta halarci taron, ta kamu da cutar ta COVID-19 ita ma. A washegari ne kuma fadar White House ta gudanar da wasu taruka ga mai shari'a Amy Coney Barrett, wacce shugaba Trump ya zaɓa a matsayin wacce za ta maye gurbin marigayiya mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani ɗan kunnen baƙin wake ya tada bam a wata mota da aka cika da ababen fashewa a gabashin lardin Nangarhar da ke ƙasar, inda ya kashe mutum 15 ya kuma jikkata wasu da dama. Ƙasar ta Afghanistan da ke fama da yaƙi-yaƙi ta ga ƙarin tashin hankula a 'yan makonnin nan, duk da cewa wakilan gwamnatin ƙasar da na mayakan Taliban suna wani zaman sulhu a Doha, babban birnin Qatar. Wani kakakin gwamnati a yankin na Nangarhar ya faɗa wa VOA cewa wannan mummunan hari da aka kai a gundumar da ake kira Gani Kel ya faru ne a kusa da wani ginin ofishin jami'an leƙen asirin ƙasar ta Afghanistan. Kakakin ya ƙara da cewa harin ya kuma rutsa da jami'an tsaro ne da fararen hula, yana mai cewa akwai fargabar adadin waɗanda suka mutun zai ƙaru. Dakarun Armenia da na Azerbaijan sun ci gaba da tafka fada a yau Asabar a yankin Nagorno-Karabakh, inda suka yi buris da kiraye-kirayen da kasashen duniya ke yi na neman a tsagaita wuta. Kwana bakwai cif kenan bangarorin biyu suka kwashe suna gubza fada. Armenia ta ce dakarun Azerbaijan na kaikaitar birnin Stepanakert a har-haren bamaman da suke kaiwa. Hukumomi a bangaren da ke kokarin ballewa sun yi gargadin cewa an fara fadan karshe kenan a yankin. Sun kuma yi kira ga kasashen duniya da su amince da yancin gashin kan yankin Nagorno-Karabakh, inda suka ce hakan ne kadai zai iya samar da zaman lafiya a yankin.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ya farar hula da ke lura da ci gaba da kuma kare hakkokin al'umma mai suna Center for Advancement of Civil Liberties and Development ta gudanar da zanga-zangar gama gari, inda ta yi amfani da hotunan balambalan ta yanar gizo domin jan hankulan hukumomin kasar kan batutuwan da suka shafi ci gaban kasar, yayin da Najeriya kuma ta cika shekaru 60 da samun yancin kai. Daga Abuja ga rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim.
Zanga-zangar wacce aka yi wa taken har yanzu ba a samu yanci ba, wato not yet independent, a cewar kungiyar duk da shekaru 60 da samun yancin kan Najeriya. Har yanzu akwai rashin ci gaba da rashin shugabanci na gari, kuma ƴan Najeriya ba su mori roman demokradiya ba, kamar yadda ɗaya daga cikin ƴan gwagwarmayan kungiyar Ariyo Dare Atoye ya bayyana.
Some of these different countries, you know, because we still depend on them for what imports, bring all sorts of things into our country. So our nation acts like a nation that, you know, more pressed than towards for even all the tribes came together to actually, you know, have independence in 1950.
Zanga-zangar kungiyar dai zai fi mai da hankali ne akan abubuwa biyar da ke ciwa al'ummar kasar tuwa ƙwarya, wanda suka hada da ƙarin farashin kudin man fetur da na kudin wutar lantarki, hada da dokar da ke duba ayyukan kamfanoni a kasar, da kuma dokar kalaman nuna ƙiyayya da na kafofin shafukan sada zumunta. Ita ma ƴar gwagwarmaya a tafiyar Hajjiya Aisha Musa ta yi ƙari da cewar,
a ce Najeriya tana 60 amma bamu gane kan komi ba, kullun ci baya take yi ba ci gaba ba. Rashin tsaro gaskiya abu ne da ke ci mun tuwa a ƙwarya, komi yayi tsada, gashi yanzu fita yana zama ma mutane aiki, saboda fitan ma ya zama wani abu. Kidnappers din ga da ake fama da su, yau kaji an ce an dauki dan wancan, yau kaji an ce baban wancan, sannan a ce ana biki. Kudin da ya kamata a ce makama talakawa ma da shi ba tsaro, abu duk ya biya cakude, don Allah a dinga jin tsoron Allah.
Shi ma Suleiman Ahmad Babura ya bayyana cewa
har yanzu a kasar nan mutane suna cikin talauci, har yanzu ana fama da yunwa, har yanzu akwai matsala ta abin da ya shafi ci gaba. Shekara 60 wanda koda mutum ne aka ce shekara 60 ba, shekara ce a matsayin sanama aikati, shekara ce ta retirement ma, ya kamata a ce ya ritaya. Da haka ina ganin mu ma ba abin da ya kamata kasar nan a yi yanzu shine a yi mata ritaya, a sake sabon lali daga wannan shekara 60 da ta yi, wanda muna fatan hakan zai sa duk irin wannan ci baya da aka samu ya zama daga shekara ta 2021 an ƙara samun ci gaba.
Da yake zantawa da manema labaru, dan fafutuka kuma dan gwagwarmaya a kungiyar, Rafael Adebayo ya ce manufarsu shine bayyana yanda al'amura suka tabarbare a kasar wajen amfani da hotunan balambalan masu launi iri daban-daban da ke nuna tutar Najeriya, kuma za su yi zanga-zangar ne a akalla wajaje 10 da ke garin Abuja da kuma akalla gurare 20 a fadin kasar.
Where the narrative around balloons is to celebrate something good, a good moment, we are saying that these balloons in Nigeria mean our sufferings. They mean the pain, the hardship that we are having to endure under this way, and that we can no longer continue this way.
Kungiyar dai ta bayyana cewa tana so ta share shekaru 60 da kasar ta bata don samar da wani sabon yanayi, duba da cewa waɗanda ke rike da madafin iko sun gaza. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Majalisar Limaman Abuja ta gudanar da wani taro don karfafawa limaman gwiwa su ci gaba da tsayawa kan gaskiya da gujewa marawa wani bangaren siyasa baya a kasar. Daga Abuja ga Nasir Adamu Elhikaya dauke da rahoton.
هذه هي النسخة الأصلية أنها مكتوبة بالإنجليزية ولكن أرسلنا النسخة الإلكترونية آنفا Majalisar Limaman Babban Birnin Najeriya Abuja da ke da ƙananan hukumomi shida ta yi gagarumin taro da bita ta wuni biyu don ƙara limamin ƙwarin gwiwa tsayawa kan gaskiya da kaucewa mara a kowane bangare baya. Majalisar dai ta haɗa da limamin masallacin Juma'a ne na dukkan ƙungiyoyin Islama da kan taro a muhimman lokuta duk shekara. Limamin masallacin Juma'a na Sokoro ƙarƙashin ofishin jakadancin Saudiya, Sheikh Sufiano Abdullahi shine mataimakin shugaban majalisar.
Liman idan ya hau kan minbari ya sani cewa waɗanda ke gaba gare shi da sunan masu saurari za su iya kasancewa a kowane bangare na nau'ukan siyasoshi dinnan. Abinda ya kamaci liman amfani da game garin kalmomi da ba za su nuna shiga inda yake ba. Domin waɗanda duke gaban shi akwai masu goyon bayan ɗan takara kaza, akwai masu goyon bayan ɗan takara kaza. Kai kuma liman ba shekara hudu bane kawai aka aje ka a nan wanda za su zo su wuce. Dan siyasa zai milki ya zo ya wuce. Amma ba za ka hau minbari ba ya zama to na kamfen na siyasa. Ba laifi ka ce ku yi kokarin kulawa da wanda zai iya yiwa ya saman muku amana ko adalci. Bai kamata liman ya fito kan minbari ba ya ce yana da candidate.
Me limaman ke cewa ne? Malam Abdullahi Umar shine limamin masallacin Juma'a na Yalkwatar Jibes.
Yan siyasa su faɗa musu gaskiyan al'amarin yadda rayuwa ta kamata a fuskanta. Waɗanda ya shafi ma'aikatan gwamnati su kansu a kira hankalinsu zuwa ga yin abubuwa da jin tsoron Allah musamman wanda yake shine mafita. In kowa ya ji tsoron Allah a fagen rayuwarsa ta kowane bangare da irin gudunmuwan da yake yi da ayyukan da yake yi to za mu samu mafita sosai.
Sunana Ibrahim Muhammad Fadun, limami masallacin Hamsko Anas bin Malik Islamic Center. Shi limami ya zama uba, wayar musu da kai kar su tsaya a matsayin bayan wani party su kawo wa kansu a ci musu mutunci ko a ci mutuncin addini.
Majalisar limaman na samun kuɗin gudanarwa daga gidajen burodi kimanin biyu da ta kafa waɗanda kan dauda wani lamura ba tare da mika kogon bara ba.
Shi kuma wannan gidan biredi mun fara yin shi na farko a Maraba wanda wannan ƙarshe shine ya saman mana da abinda a yanzu kowace area council mukan aika mata da abinda ba zai gaza 40,000 ba a duk wata dan ta gudanar da al'amuran ta na majalisar limamanta daga wannan gidan biredi muke samu.
Imam Sufiano Abdullahi da karin bayani. Taron da ya gudana ne karkashin jagorancin shugaban Imam Tajuddin Muhammad na masallacin Fuad Lababidi da ke Zontiri Abuja. Nasiru Adamu Elhikaya muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurara mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyin ku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin masu sauraron mu bila adadin da ke son jin tarihin mai martaba margayi sarkin Zazzau mafi dadewa bisa karagar mulki wato sarki na 18 Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi cikawa ranar Lahadi 19 ga watan nan na Satumba. Sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyi kan tarihin ƙasar Burkina Faso. To bari mu fara da ci gaban tarihin margayi mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi warsuwa ranar Lahadi 19 ga watan nan na Satumba. Idan dimbin masu sauraron mu waɗanda har yanzu wasu suke ci gaba da turo mana sakonnin neman jin tarihin sarkin na saurare, ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara da ci gaban amsoshin da ya samo daga masanin tarihi nan na cibiyar Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala wanda za mu ɗan koma baya mu ɗora daga inda yake cewa
a kudancin Kaduna. Idan yi magana ba sa sabawa har an kai lokacin da aka waye gari ya ko waɗannan da ya gwamnan jihar Kaduna yana kiran mai martaba sarki a matsayin uba. Me ya jawo haka? Suna da bambancin addini, suna da bambancin kabilanci, amma sarki bai fasa taimakon shi wurin tabbatar da ya cimma nasara a matsayin shi na gwamnan jihar Kaduna ba. Har shi yasa idan ya je fada sarkin sarki yake durkusawa. Baya zama akan kujera. Amma yana matsayin gwamna, yana da dama da zai cire sarki, amma kuma ya dauke shi a matsayin uba. Ta gani saboda me? Saboda gudunmawa da wannan sarki yake badawa ba tare da la'akari da bambancin addini ko bambancin kabilanci ba. Kaga samar da zaman lafiya a yankin Kaduna da kewaye yana ɗaya daga cikin muhimmiyar gudunmuwar da ya bada. Idan ka duba, ya shawarwari rikici tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyuka, ya je da kanshi wani lokaci ya yi sako ya tura aje a warware rikici da ke faruwa tsakanin manoma da kuma Fulani. Ya sha zuwa musamman rikici da ya kamari a jami'ar ABU, wanda babu jami'a kamanta a duk faɗin Afirka, wurin girma da yawan ɗalibai da kuma irin ilimin da ake badawa. Akwai lokacin da aka waye gari, wasu mutane suka taso sai sun durƙusar da wannan jami'a saboda ci gaban da take da shi, musamman 'yan kudancin Najeriya din nan. Me ya faru? Rawar da ya taka wurin tabbatar da an samu zaman lafiya, jami'an nan ta ci gaba. Allah kaɗai ya san iya adadin shi, wanda har yanzu gashi ana cin gajiyar wannan abubuwa. Sannan maganar Zeda, Zaria Education Authority, Development Authority Agency, wanda aka kafa, an kafa ta ne da yawun mai martaba Sarkin Zazzau. Bawan Allah nan ya jawo manya-manyan mutane na lardin Zazzau da waɗanda suke wajenta don su tallafa ma mutane masu ƙarancin ƙarfi wurin bunƙasa ilimi da kuma tafiya wajen ƙasa ma da manya-manyan jami'o'in da ke cikin ƙasar nan, a tallafa musu su samu dama da za su yi karatu, don idan sun dawo za su raya gidajen su. Shi mai martaba yana da wata hikima guda ɗaya a tunanin shi, shine yau idan aka waye gari kai ɗan talaka ne ka zo ka yi ilimi, to a tunanin shi wannan gida fa ya ɗaukaka. Saboda wasu malamai suna cewa ilimi yana ɗaukaka gidan da ko kango babu. Idan baka da mulki, ana shi tunanin baka da mulki, baka daga cikin waɗanda za su gaji sarauta, kuma kai ba mai kuɗi ba, to kada a hana ka damar samun ilimi. To idan ku ilimi ya samu, mulkin zai zo, arzikin ma zai zo, kamar yadda Annabi Suleiman aka yi masa. Aka zace ya zaɓi ɗaya cikin uku, sai ya zaɓi ilimi, sai aka bashi mulkin duniya, sai aka bashi arzikin duniya gaba ɗaya. Saboda haka hikimar mai martaba sarki Alhaji Idris shine, idan aka ba matalakawa ilimi tare da sana'o'in hannu wanda za su dogaro da kawunansu, wallahi wata rana za a waye gari. Waɗannan mutanen da ake mai da su ba komai ba, wata rana su ne za su zamanto komai. To shi yasa ya ba da ƙarfi wurin maganar ilimi. Zai shi yasa za ka ga idan ka duba fannin lafiya, kafa shika, asibitin shika yana da hannu a ciki. Waye ministan a lokacin? Dalhatu Sarki Tabida ya jawo shi, ya nuna mishi ga abin da za a yi, kuma aka kai ga nasara. Maganin samar da ruwan sha a Zaria yana da hannu a ciki. Yanzu gashi an waye gari, project din yana nan kuma ba shi a raye, amma kuma zai ci gaba da amfanin al'umma. To abubuwa da yawa za a tuna shi, musamman idan ka duba za ka ga sarki ne wanda ya yarda da abu guda biyu. Abu na farko shine ya yarda da yin jama'a hidima, ya hana kanshi don ya hidimta ma jama'a. Dama an ce shugaban al'umma shine mai hidimta ma jama'a, to ya yarda da wannan theory din. Abu na biyu kuma, ya yarda ya je duk inda ya kamata ya je don ya jawo ma jama'a alkhairi, don an ce shugaban jama'a shine mai amfana ma al'umma. So ya daɗe yana amfana ma jama'a yankuna daban-daban.
To daktar, ashe dai akwai aiki wajen cike gurbin wannan sarki?
Akwai aiki ba ɗan kaɗan ba. Saboda me? Shi babu inda ya bari ne. Idan ka duba bangaren noma, babu abin da bai yi ba na kokarin yadda za a yi ya jawo hankalin jama'a, musamman malamai waɗanda suke rike da almajirai, su koma noma. Noman nan da suke yi shine zai tallafa musu, ya sa su tsaye da kafafuwansu, su kuma dogaro da kawunansu ba tare da ana shin musu cin mutunci ba. Idan ka duba da kyau, duk gidajen nan na malamai na cikin lardin kasar Zazzau, sarki Dr. Shehu Idris ya rike su hannu biyu. Dubi gidan Sheikh Abdulkadir Zaria, waye ke tafsiri a masallacin gidan sarki? Khalifan gidan ne Sheikh Sani Khalifa. Ka duba, in ka duba za ka ga gidan Sheikh Ladan Sharehu ya rike su. Idan ka duba limamai, akwai irin abubuwan da yake yi na ta bayan kasa, wanda labari ne yake zuwa mana bayan rasuwar shi, cewa ga irin gudunmuwar da yake badawa a kai gidaje ta bangaren kuɗi, kayan abinci da sauransu. Gidan su Maji Isaka, gidan su Sheikh Malam Na'iya da sauran waɗannan bayan Allah da Allah ya karɓi rayuwarsu, gidan su Sheikh Shitu Kusfa Zaria, duk yana kai taimako da gudunmuwa ta bangaren taimaka ma al'umma. Shi gidan Shege Huza Zaria, duk waɗannan mutanen ya biya rike su hannu biyu, saboda yana tunanin a duniyar musulunci babu malamai irin waɗannan. Kuma yana daga cikin abubuwan da ya yi wurin jawo hankalin waɗansu malamai waɗanda babu su a lardin Zazzau a wancan lokaci, su zo su zauna a ƙasar Zazzau don ci gaba da amfana ma mutane, musamman mahaddada Alkur'ani, marubuta Alkur'ani, marubuta littattafai da sauran abubuwa makamantan waɗannan. Saboda haka gudunmuwar da ya bada gaskiya, bismillahi, samun wanda zai cike gurbin nan sai an daka sai an duka.
Sai kuma kashi na uku, kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin Burkina Faso. Idan waɗanda suka yi tambayoyi na baya-bayan nan kai har ma da waɗanda suka fara wato irin su Bala Muhammad Damban da Garba na Hali Kamba da dai sauransu na saurare. Har yanzu dai ga basanin tarihin nan na Arewa House Dr. Salisu Bala da ƙarashin amsoshinku wanda zai dora daga bayanin shugabancin ƙasar da cewa
daga baya aka samu wasu shugabanni, aka samu wani da ake kira Lieutenant Colonel Sangule Lamizana, shine ya jagoranci kasar a wannan lokaci. 14 daga watan Yuni na shekara ta 1970 mutanen kasar Burkina Faso suka hadu, shi ma kuma ya sake jawo wani juyin mulki na daban, wanda a wannan lokaci ne aka samu wani irin tsari, sojoji da farar hula suka hadu suka gudanar da mulkin kasar a shekara ta 1977. Bayan an canza tsarin mulkin, aka sake zaben shi Lamizana ya zamanto shugaban kasa na hakika karkashin mulkin farar hula. Wannan ya tabbata shekara ta 1978. Bayan nan aka sake samun wani yanayi na tashin-tashina tsakanin wato ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da ɗalibai, suka zo suka jerin gwano a titi suna tarzoma saboda ba sa son gwamnatin saboda halin mugi da suka shiga ciki. To daga baya aka samu wani yanayi wanda aka samu wani juyin mulki 25 ga watan Nuwamba na shekara ta 1980, wanda ya samar da wani colonel ake ce masa Sai Zabo, wanda shi ne juyin mulkin wato shugaban kasa Lamizana wanda ba a zubar da jini ba. Ya kafa kwamiti na shugabancin kasar karkashin jagorancin sojoji da sauransu. Sannan daga baya shi wannan colonel Zabo din ya fuskanci matsaloli da dama shi ma a wurin kungiyoyin ma'aikata da kungiyoyin 'yan kasuwa da ɗalibai, wanda aka yi masa juyin mulki bayan shekara 2 da darewa kan mulkinsa. Wannan ya tabbata kenan a watan Nuwamba 7 ga watan Nuwamba na shekara ta 1982, wanda shi Major Dr. Jean Baptiste Quadrago shi ne ya yi ma wannan shi kuma juyin mulki. Sai daga baya ana nan aka samu wasu waɗanda suka ɗauko ra'ayi irin na ƙasar Rasha, wato mulki irin na gurguzu. Aka samu wannan saboda ba dan komai ba sai dan saboda abubuwan da suke faruwa a makarantu da abubuwan da suke faruwa a sassa daban-daban na duniya, ya sa manya-manyan littattafai da kanana suka shigo kasar daga kasar Rasha da kuma kasar China. Aka samu wasu daga cikin ɗalibai suka karanta a makarantun sojoji da makarantun jami'o'in kasar. Wannan shi ya haifar da masu son juyin jihali a tabbatar da mulki kan turbar tsarin gurguzu ƙarƙashin Captain Thomas Sankara, wanda a lokacin an zaɓe shi a matsayin wato prime minister a watan Janairu na shekara ta 1983. Amma daga baya da matsi tare da taimakon wani da ake ce masa Captain Blaise Compaore da sauran wayansu mutane wanda suke goyon bayan Thomas Sankara, sai aka yi juyin mulki na hudu, wanda shi ya tabbata a shekara ta 1983. Shi wannan juyin mulki shi ya samar da Thomas Sankara a matsayin shi na shugaban kasa. Daga baya sai aka kashe shi Thomas Sankara a 15 ga watan Oktoba na shekara ta 1987, sannan sai aka daura Blaise Compaore a matsayin shugaban kasa. Bayan nan ya yi shekaru da dama yana kan mulki shi wannan Blaise Compaore din, ya canza tsarin mulkin, sai ya tabbatar ma da shugaban kasa zai yi shekara 7 ko daga shekara 7 ya koma zai shekara 5, amma kuma babu canji, babu tsarin da zai sa kuma shugaban kasa ya sake dawowa. To bayan sun koma nan sai aka sake zaben shi saboda constitution din an tsara shi daidai da abubuwan da shi Blaise Compaore yake da shi. A watan Nuwamba na shekara 2010 kaga ya shekara 5 yana mulki kenan, shi Blaise Compaore ya sa aka sake zaben shi kuma a wani tsari na shekara 5, bayan kuma dama can shekara 5 din ya kamata a yayi a ce ya sauka. Ya nuna cewa ya doke abokin takararsa wanda ake kira Hama Arba Diallo, wanda shi ne ya zama na biyu. A watan Afrilu aka samu wani tashin hankali da ya karya gadon bayan mulkin shi Blaise Compaore a wannan lokaci. Daga dan aka samu wani da ake kira General Honore Traore, ya ba da sanarwa cewa an sauke wato Blaise Compaore daga kan mulki. Aka samu sabon shugaban kasa Yakubu Isa Gzida. Sannan watan 17 ga watan Nuwamba na shekara ta 2014 aka samu wani civilian wato farar hula da ake kira Michael Kafando, aka zabe shi don ya maye gurbin Zida a matsayin wanda ya rage kasar bayan an rubuce gwamnatin Blaise Compaore. Kuma an samu juyin mulki wanda bai yi tasiri ba, wannan ya faru a 16 ga watan Satumba kenan na 2015. Wannan shine dai takaitaccen tarihin wannan kasa da ake kira Burkina Faso, wacce asalinta ana kiranta da Kofa Bolja.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin masanin tarihi Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna, da wanda ya haɗa mana sautin Haile Haile da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Yanzu kuma ga
wasanni a takaice.
Wani dan wasan kasar Algeria, Elias Cheti, ya kamu da cutar coronavirus. Ana saura kwanaki 6 a fafata wasan sada zumunci tsakanin kungiyar Super Eagles ta Nigeria da takwarar tata ta kasar Algeria. Cheti, da ke takale da kungiyar Esperance ta kasar Tunisia, ya shiga zaman kulle na tsawon kwanaki 10, wanda hakan ke nufin ba zai sami bugawa kasar wasanninta na sada zumunci ba da za ta buga da Nigeria da kuma Mexico. An shirya kasar za ta kara da Najeriya ne a ranar 9 ga watan nan na Oktoba, inda ake sa ran kocin kasar Jamil Belmadi zai fitar da sunayen 'yan wasan da za su wakilci kasar a ƙarshen makon nan. A can farko dai an tsara Najeriya za ta buga ne da kasar Ivory Coast a wannan ranar, to amma kasar ta Ivory Coast ta aiki da sakon ba za ta sami damar buga wasan ba, lamarin da ya sa Najeriya ta juya kan zakarun na nahiyar Afirka. A wani labarin kuma, yanzu haka dan wasan kungiyar Liverpool ta Ingila, Sadio Mane, yana zaman killa cewa bayan an auna shi yana dauke da cutar coronavirus, kwanaki 3 bayan da kungiyar ta bada sanarwar cewa wani dan wasan ta Thiago Alcantara ya kamu da cutar. Kungiyar ta Liverpool ta ce Mane ya nuna kananan alamomin cutar ne, to amma yana cikin koshin lafiya da kuzari. Mane, dan kasar Senegal mai shekaru 28, ya buga wa kungiyar tashi wasan da ta buga da Arsenal a ranar Litinin, to amma bai buga wasan da ta kuma bugawa da kungiyar ba a ranar Alhamis da ta gabata. Kungiyar ta fitar da sanarwar cewa tana ci gaba da bada kulawa sosai ga 'yan wasan nata da ke dauke da cutar, kamar yadda sharuɗa da dokokin cutar COVID-19 suka tanada. A ranar Litinin kuma, hukumar shirya gasar Premier ta Ingila ta bada sanarwar cewa an sami mutane 10 sun kamu da cutar ta coronavirus a gwajin da aka yi na baya-bayan nan, adadi mafi yawa tun somawar kakar wasanni ta bana. A Ingila din kuma, kungiyar kwallon kafar Chelsea ta lallasa Crystal Palace da ci 4 da nema a wasan su na gasar Premier a yau Asabar, a yayin da ta zuba kusan dukkan sababbin saye 'yan wasan ta, ciki har da na baya-bayan nan, wato mai tsaron gida Edward Mendy. Chelsea din ta sha kashi a wasannin ta biyu na baya-bayan nan, inda ta tanamta doke ta hanyar bugun penalty a gasar Carabao, bayan da ta yi waiwayin baya ta yi kullin doki da kungiyar West Brom da ci 3-3. A daya wasan ta Premier ta yau kuma, Everton ta doke Brighton da ci 4-2. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da zama a wani asibiti da ke wajen birnin Washington tun bayan fitar labaran da ke nuna cewa ya kamu da cutar coronavirus. Shugaban ya aika sakon Twitter a daren jiya Juma'a, yana mai nuna godiyarsa da kauna ga jama'a. Trump ya wallafa cewa, "Ina ga komai na tafiya daidai. Ina mai godiya ga kowa da kowa." Inda ya kuma rubuta kalmar kauna da manyan haruffa a sakon nasa. Wata takarda da likitan shugaban na Amurka Dr. Sean Conley ya aika wa sakataren yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany ta ce, "A wannan yammaci, ina mai farin cikin sanar da ku cewa shugaban na nan kalau." Ya ƙara da cewa, "Shugaba Trump baya buƙatar wata na'urar taimakawa numfashi." To, shugabanni da fitattun mutane a duk faɗin duniya na ci gaba da aikewa da sakonnin fatan alheri da samun lafiya ga shugaban na Amurka tare da iyalinsa. Bayan da ya sanar da cewa shi da mai ɗakin sa Melania Trump sun kamu da cutar ta COVID-19, a da ranar Juma'a shugaban na Amurka ya sanar da hakan a shafinsa na Twitter. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya aika da sakonsa ga shugaba Trump da uwar gidansa Melania Trump, inda ya musu fatan samun sauƙi cikin gaggawa.
Thomas sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin, da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Hailu Haili da ya hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa a huta lafiya, ma assalamu.